الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna daya ga watan al-Muharram jirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci ko wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziyya littafi ne na Malam Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala kuma tare da sharhin Fathu Rabbil Bariya na Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 95 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin bayanin aikin haji a darasin da ya gabata mun karanta rukuni na biyu shine dawafi inda muka ce dawafi yana da wajibai da sunnoni da mustahabbai malla ya kawo mana wajiban dawafi din shine ainihin assalamatu min al hadath wal khabas saturul awra ja'alul bayti an yasari at-tawaf sab'atu ashwadin dukhulul masjid khuruju jami'il badani anil bayt wa salatu rak'atayn akiba sannan mun karanta sunnonin dawafi inda su kuma mallan yace sunnonin dawafin guda 6 ne akwai al-mashyu akwai taqbilul hajar al-aswad bi fihi fi shawd al-awwal in qadira wa lamsur rukn al-yamani fi awwal shawdin wa ad-du'a'u was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam war-ramlu lir-rijali fil ashwad ath-thalathati al-ula fi dawafil qudum wa huwa fawqa al-mashy wa duna al-jari ina ganin duk ya dauki wadannan abubuwan da ya dauko bayanan su daki daki mun karanta waɗanda suke da dalilai da suka karfafe su mun karanta mun ji dalilan wayanda kuma ba su da dalili a ijtihadi ne su ma duk mun ji abinda mala ya fada mana sadan mun karanta wata gaba da ainihin wato sittu masaila muta'alliqa bi tawaf masaloli guda 6 da suke da alaka da dawafi wanda mun karanta na farko shine adamur rukubi wato yin dawafi a kas ba tare da hawa abin hawa ba tare da hawa ko doki ko raƙumi ko kuma ainihin wato keken da ake tura mutane in babu wata larura kenan to za mu tashi ainihin wato mas'ala ta biyu da take da alaka da dawafi qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala athaniyatu yace mas'ala ta biyu taqbilul hajar al aswad wato sumbantar hajar al-aswad wastilamuhu takabilul hajar al-aswad wastilamuhu rungumar dutsan hajar al-aswad da kuma sumbatar sa wa amma takabilul hajar mallan yace amma game da sumbantar al-hajar al-aswad fa thabatat min hadithi umar radiyallahu anhu wannan sumbatar ta dutsen Hajarul Aswadi ta tabbata a hadithin Umar radiyallahu an annahu qabbala al-hajara sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sumbanci Hajarul Aswad wa qala yace law anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qabbalaka ma qabbaltuk. Umar bayan ya sumbanci Hajarul Aswad yace ba dan naga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sumbace ka ba da ba zan sumbance ka ba. Wannan sai ya nuna sumbatar Hajarul Aswad sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1605, Imam Muslim hadithi na 1270. To sai malai yace fa in shaqqa alaihi taqabilu, idan sumbantar Hajarul Aswadi yayi wa mahajjaci wahala, qabbala yadahu ba'da an yastalimahu, to sai mutun ya sumbance hannunsa bayan ya taba Hajarul Aswadin da hannu. Ma'ana idan ya zamto mutun yaje ya dora bakinsa akan dutsen Hajarul Aswadi ya sumbace shi, abin zai zama akwai mushakka da wahala, kamar yadda dukkan waɗanda suke zuwa wannan wuraren sun san ana samun haka. Akwai cunkoso, akwai dandazon jama'a, wanda yanayi ne ba zai iya bayuwa zuwa ga mutum ya je ya sa bakinsa wani lokaci ya ce zai sumbace shi ba. Wannan ka iya jawo mutum ya rasa haƙoransa ko a yi masa illa ko wani abu mai kama da haka. Wani lokaci ma kuma mutum zai zamanto cunkoson da yake gurin ko kusa da dutsen Hajarul Aswadin ma ba lallai ya samu zuwa ba. To idan ya zamana sumbantarsa da baki zai zama akwai mushakka da wahala, to mutum zai iya taba shi da hannunsa ya rungume shi, sai kuma hannun da ya taba Hajarul Aswadin da shi sai ya sumbaci hannun. An Nafi'in kala, an karbo daga Nafi' Maula ibn Umar yace ra'aytu ibn Umar radiyallahu anhuma anhu istalama al-hajar bi yadi. Nafi'u Maula ibn Umar yake cewa naga Abdullahi dan Umar ya rungumi Hajarul Aswadi ko ya taba Hajarul Aswadi da hannunsa, thumma qabbala yadahu, sannan sai ya sumbaci hannun. Wa qala yace ma taraktuhu mundu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, yace ma taraktuhu ban daina ba, ban bar sumbantar Hajarul Aswad da hannuna ba idan da baki ya gagara, tunda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka. Kenan Abdullahi dan Umar yana da sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tabbatar da cewa idan mutum ba zai iya zuwa ya sa bakinsa ba saboda akwai mushaqqa, to mutum zai iya taba shi da hannu ya sumbace ko ya rungume shi sai ya sumbace hannunsa. Wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari, Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na ainihin wato 1268. Wa anhu radiyallahu anhu qal ra'aytu رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه. عبد الله بن عمر الله يقرا masa yadda yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso makka, idhas talama ar-rukn al-aswad awwala ma yatufu, idan kaga ya sumbanci Hajarul Aswad to shine farkon lokacin da zai fara dawafi. Ma'ana in zai fara dawafi ta wajen dutsen Hajarul Aswad, daga nan yake fara dawafi. Idan ya zo ya rungume shi ya sumbace shi, sai kuma ya fara dawafi. Ya khubbu thalathata adwafin min as-sab'i, yana yin sassarfa a kewaye bakwai, a kewaye uku cikin bakwai din da ake yi na dawafi. Ma'ana cikin kewayen da ake yi guda bakwai a dawafi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sassarfa a cikin guda uku, guda hudun kuma sai ya tafiya. Wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1603, Imam Muslim hadithi na 1261. Wa illam yastati' tilamahu bi yadihi istalamahu bi asan. Sai malai yace kuma wa illam yastati' istilamahu, idan mahajjaci ya gaza sumbantar Hajarul Aswad bi yadihi da hannunsa, istalamahu bi asan, to ya taba shi koda da sanda ne. Asali shine mutum ya sumbance shi da baki, idan da bakin ba zai ba sai ya taba shi da hannu sai ya sumbace hannun. To sai malai yace idan taba shi da hannu ma ya buwaya ba zai yiwu ba, to istalamahu bi asan sai ainihin wato mahajjaci ya sumbace wato ya taba dutsen Hajar al-Aswad bi asan da sanda in akwai sanda a hannunsa au nahawaha ko makamancin sanda thumma yuqabbiluha sannan sai ya sumbace ita sanda kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma kama yanda Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace dafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wadaa ala ba'irin yastalimu ar-rukn bimihjanin Abdullah dan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana yayi dawafi ne akan raqumansa sannan ya dinga sumbantar Hajar al-Aswadi bi mihjanin da kwagiri ko kandiri an fahimta ko yar sanda ce wadda take mai dallan kwasa akai to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana kan raqumi da aka kaga yayi yana yayi ya zamanto yana tudu da inda shi Hajar al-Aswadin yake to in yazo daidai inda Hajar al-Aswadin yake sai ya tabo shi da sandansa sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana a hajjin bankwana annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo dawafi akan raqumansa sai ya dinga taba dutsen Hajar al-Aswad bi mihjanin da wannan sanda wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1607 zada Muslim fi riwayati Imam Muslim a tasar ruwayar da ya rawaito an Abi Tufail daga Abi Tufail an samu qari yace wa yuqabbilu al-mihjana bayan ya taba ainin dutsen da wannan sandan sai kuma ya sumbaci ita sanda din sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin na Muslim hadithi ne na 1275 to sai mala yace fa in ajiza anistilamihi walau bi shay'in idan mahajjaci ya kasa taba dutsen Hajar al-Aswadi koda da sandan ma ba zai yi ba ko da wani abu din ya kasa taba shi lizdihamin nasi saboda cincirun da mutane ina fata an gane saboda cincirun da mutane da taruwar mutane ashara ilaihi biyadi to in yazo sai ya ishara ya nuna dutsen Hajar al-Aswadin da hannunsa wa yukabbir sai ya kabbara duna takabilin ba tare da sumbata ba wani lokaci sai ga daga inda kake da Hajar al-Aswadin ya kai kamar karshen inda malamin can yake misali kai kana nan dutsen Hajar al-Aswad yana can baka kusa da shi balle ka sumbace shi balle kuma ka iya taba shi ko da hannu ka sumbace hannun balle ka taba shi da koda da sanda ne ka sumbace sanda duk ba zai yi ba yanzu kuna da tazarar da hakan ba zai yi ba to sai malai yake cewa yanzu ka zo daidai santa inda yake sai kai ishara zuwa ga shi Hajar al-Aswadin sai ka daga hannunka haka sai ka wuce kar ka daga hannunka ce zaka sumbanta sumbarta sai in ka taba shi ko kuma ka taba shi da wani abu to shine sai ka sumbanci abinda ka taba dutsen Hajar al-Aswadin da shi amma yanzu tunda duk ba da komai ka kawai ishara kai to in kai ishara sai ka ce Allahu Akbar sai ka wuce abinka ina fata an gane الثالثة سي مسألة تأكو دا تكي دا علاقة دا دوافي تو من سألة كيكو تو دون تقبيل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي سبيد حديث عبد الله دان عباس الله يكارا مسيح دا يتي طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياي دوافي أتاكين Ka'aba ala ba'irin akan raqumi kullama atar rukuna duk sa'an da yazo wajen Hajar al-Aswad ashara ilaihi bi shay'in kana inda sai ishara da dutse wato yayi ishara wa dutsen Hajar al-Aswad da duk wani abu da ke tare da shi wa kabbara sai kabbara kenan in ya zamto bai iya taba shi ba koda da sanda din to annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ta gudana yakan daga hannu yayi kabbara sai ya wuce sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1613 athalithatu mas'ala ta uku da take da alaka da dawafi shine istilamur rukun al-yamani banda Hajar al-Aswad a dakin Ka'aba akwai kuma wani guri da ake kiransa rukunul yamani Hajarul Aswad
rukunil yamani to wannan shi ma yana daga cikin guraren da akwai abin da ake so mahajjaci yayi a daidai wannan rukunil yamani wa amma lamsur rukunil yamani amma game da shafar ko taba rukunil yamani fa yusannu aidan an sunnanta wa mahajjaci anan li hadith ibn umar radiyallahu anhuma sabida hadithin abdullah dan umar Allah ya kara musu yarda qala yace lam ara nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yastalimu min albayti illa ar-rukunayn al-yamaniyyayn ya'ni al-hajar al-aswad war-rukn al-yamani abdullah dan umar yake cewa banga annabi sallallahu alaihi wa sallama yastalimu min albayti yana taba wani wuri a dakin Ka'aba ba ko ya sumbance shi ko ya rungume shi illa ar-rukunayn al-yamaniyyayn sai duwatsin nan guda biyu ya'ani yana nufin al-hajarul aswadi war-rukunil yamani da hajarul aswad da kuma rukunil yamani waɗannan sune wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunna yana taba su a jikin ɗakin Ka'aba in kaje zaka yi ta ganin mutane suna taba da inda suka ga dama kar ka rudu da su akwai wanda za ka gan shi ma ya tuba riga ko ya tuba hiramin sa yana ta gogawa a jikin ɗakin Ka'aba wani lokaci har da waɗannan fararen sai ka dauka wasu masu karatu ne ka san shi baki da yaga wani fadi sai ya dinga ganin kaman wani abun nan wani lokaci ka fi shi kan gado ma kai baka sani ba an bayyana kila kaje kai da wani ilimi da wani saici kaje amma kana ganin kamar ɗakin nasu ne ma kai saboda haka duk wani shirme ka ganshi yana yi sai ka ce zaka yi zaka yi ta ganin su suna ta abubuwa mallam sai in kana da karatu sai kai ta mamakin wayannan ya akai haka ga larabci suna ji amma kuma ga jahilci yana ta bin su ina fata an gane amin to shine yake cewa wannan gurin shine kawai inda zaka taba dan haka koda kaga wani yaje jikin kofar Ka'aba ya ta goga jikinsa ko yana goga wani abu ko yaje wajen wani bango cikin bangon Ka'aba yana ta goga jikinsa ba ruwanka da shi in ma kaje ta kusa da shi rabe ka wuce kawai inda kawai ake so kai kake da alaka da shi wajen tabawa ko shafawa ko sumbanta waɗannan wuraren ne Hajarul Aswad da Rukunul Yamani الرابعه والخامسه sai kuma matsala ta hudu da ta biyar da take da alaka da ko suke da alaka da dawafi addu'a'u addu'a wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma addu'a'u amma ita addu'a din fa yusannu an sunnanta fi dawafi a dawafi min gairi tahdidin ba tare da iyakancewa ba ba a ce ga iya addu'ar da zakai ba ba a ce kuma ga gwargwadon dadewar da zakai kana addu'a ba da haka an sunnanta wa mai dawafi yayi addu'a lokacin da yake dawafi amma ba tare da iyaka ba qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam rahimahullah yana cewa wa yustahabbu lahu an so ga shi mai dawafi fi dawafi a lokacin dawafin an yadhkura Allah ta'ala ya ambaci Allah ta'ala wa yad'uhu ya roke shi bima yushri'u da abinda ubangiji ya shar'anta wa in qara'a alqur'ana sirran amma idan lokacin da yake dawafi din ya karanta alqur'ani asirce fala ba sa babu laifi an gane lokacin da mutum yake dawafin in ya zamanto maimakon ya yi wani zikiri ko ta addu'a sai ya zamanto karatun alqur'ani yake asirce yana tilawa yana dawafin wannan babu laifi falaysa fihi dhikrun mahdudun domin babu wani zikiri iyakantacce anin nabi sallallahu alaihi wasallam da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam la bi amrihi wala bi qawlihi wala bi ta'limihi babu wani ainin wato zikiri da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar umarninsa ko ta hanyar fadinsa ko ta hanyar koyarwarsa bal yad'u fihi bi sa'ir al-ad'iyati shar'iyya bal kawai abinda ake so mai dawafi yayi addu'a da sauran addu'o'i da suka zo a shari'a wama yadhkuruhu an-nasu abin didda zaka ji mutane suna ambata min du'a'in mu'ayyanin na wata addu'a ayyananniya ta hatal mizabi a karkashin indararo wa nahwi dhalika da makamancin haka fala asala lahu wannan bashi da wani asali kada zaka je aikin haji wani ya zauna ya dinga karantar da kai ya ce guri kaza ga addu'a sahuri kaza kaza ake cewa in kaje wajen an indararar rahama nan ma ga addu'ar da zaka karanta an fahimta shine mizab indararar rahama suke cewa ko to zabi da haka in mutun yaje karkashin wannan indararar rahamar ai ga abin da zai karanta in ya karanta abu kaza zai samu kaza zai samu kaza to wannan addu'ar da ake ayyananniya a ce ga irin addu'ar da zakai a karkashin indararo din mala yace wannan ba ta da asali wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yahtimu tawafahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana gama dawafinsa ne bainar rukunaini tsakanin rukunan nan guda biyu bi qaulihi da fadin sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan ita ce addu'a da ta tabbata in annabi yazo daidai rukunul yamani to daga nan har zuwa yazo inda hajarul aswad yake wannan addu'a da yake karantawa kaga kenan idan muka dauki kaman wannan teburin ka'aba ne to shi hajarul aswad daga wannan gaban yake wato wannan rukunin dama an ce zaka sa shi a hagu dakin ka'aba zai zamanto a hagu da kai yake to saboda haka idan muka dauki nan gurin kaman shine daga nan zaka domin daga daidai inda hajarul aswad yake daga nan zaka fara dawafinka to idan nan wato hajarul aswad ne anan to kana baro shi kadan zaka ga kuma kofar dakin ka'abar a kusa da shi to daga nan idan kana kusa da shi shine karatun mu sai ka sa bakinka ka sumbace shi sannan sai ka fara dawafin idan ba zai yiwu ba shine aka ce ka taba shi da hannu sai ka sumbanci hannun in kana dan nesa da shi waɗanda suke nesa da shi dan kasu zamanto sun samu matsala wajen kiyaye daga ina yake za ka ga akwai wata alama da aka yi wani nesa zai ga wata ƴar koriyar alama kai koda ma ƙasan ta cika zaka hau saman bene daga nan zaka yi dawafin to za ka ga akwai alama koriyar alama wanda shike nuna ma daidai nan ne hajarul aswad tunda yanzu ba a ƙasa kake ba inda ga ka ga ɗakin wani za ka ga sai ya hau hawa na ɗaya ko hawa na biyu saboda cikar da mutane suka yi a ƙasa din an fahimta to saboda haka in mutun ya hau a kowannan alamar koriya ga wanda yake nesa ko da a ƙasa kake to in kana nesa da shi za ka ga wannan alamar ita take nuna daidai nan ne hajarul aswad to sai ka ɗaga hannu ka ce Allahu akbar dama a hagu kake to daga nan kaga za ka tauna kana tafiya kana addu'o'in da suka sawwaka ko kana zikiri ko kana karatun alkur'ani a asirce zaka zagaya in ka zagayo daidai wannan gabar kuma wannan anan rukunul yamani yake an gane ko to in ka zagayo kana shawo kwanar inda rukunul yamani yake to daga nan kuma zaka dinga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا كنا يهرسي كازو هجر الأسود إن كازو سي كتايا سي كما كتشيغ بدي نا فاتانغاني كيلان إند أكسا موتا الدعاء تمسمم شين دقا ركون اليماني زوا هجر الأسود أنني ذاك دنگا كرانتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أبنجي كبام كتشاوى الدنيا ka ba mu kyakkyawa a lahira ka kuma tsare mu daga azabar wuta ka koma cikin majmu'ul fatawa wato mujalladi na 26 shafi na 122 a wannan bayanin da Sheikhul Islam ya kawo anan zaka same shi as-sadisatu sai mas'ala ta 6 wanda ita ce ta karshe wanda take da alaka da dawafi ar-ramlu shine sassarfa fil ashwaɗi thalathatil ula azagai zagaye uku na farko lirrijali ga maza kawai wannan sassarfan maza ne kawai za su yi banda mata wa ma'anahu ma'anar ar-ramlu isra'ul mashi gaggawar tafiya ma'a taqarubil khuta tare da kusancin taku wa hazzil katafaini katifaini da motsa kafadu min duni wasabin ba tare da zabura ba wannan shi ake kira da ar-ramlu sassarfa tarifin sassarfa shine isra'ul mashi tafiyar taka da sauri da sauri sannan ma a taqarubil khuda ba tsallake zaka dinga yi ba ga daga nan kai tsalle ka fada can a'a shi yasa yace ma a taqarubil khuda sauri kake amma takun naka kusa da kusa yake wa hazzil katifain kuma zaka ga ka fada ka tana dan mammotsawa haka min duni wasabin ba tare da ainin wato zabura kana tsalle ba babu tsalle wa huwa sunnatun to shi wannan sassarfa din sunna ne fi kulli dawafin ba'adahu sa'ayun adid dawafin da in ka gama shi kuma zakai sa'ayi akwai dawafi wanda in ka gama shi ba sa'ayi zakai ba kaman dawafi ne na nafila zakai bakwai ka koma kai sallah raka'a biyu shikenan babu sa'ayi bayan sa to duk dawafin da bayan shi zakai sa'ayi to ukun sa na farko zakai sassarfa hudun karshe kuma zakai tafiya an fahimci wannan na'am
kamar malam kun ba ne wanda zakai wannan ba shi shi tafi zakai yi ne tafiya ne ko ba
wanne
wanda ba tare da zakai wannan
sa'ayi ba yawo shi dawafi ne na nafila
shi tafiya kawai
tafiya kawai zakai eh babu eh shi yasa yake gaya maka wannan sassarfa ana yin ta ne a dawafin da bayan shi za a yi sa'i fa Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa sun iso cikin garin makka وقد وهنتهم حمى يثرب اما زذبي da rashin wato da yanayi irin na garin Madina ya sa sun yi rauni shine wahanatkum humma yathrib zazzabi saboda lokacin da suka je garin Madina ba su saba da yanayin ba sun yi ta rashin lafiya sun yi ta zazzabi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo da shi da sahabbansa sun dan samu rauni a jikin su saboda zazzabi suka yi ta yi فقال المشركون تو مشركاي سي suka samu abun fada na yin izgili ga sahabbai innahu yaqadumu alaykum gadan qaumun sai suka ce gobe wasu mutane za su shigo garin ku qad wa hanat humul humma amma da zawo gan su zazzabi ya cinye su zazzabi ya raunana su walaqau minha shiddatan sun hadu da wahalhalu a cikin garin Madina din nan da suka koma fajalasu mimma yalil hajara dan haka sai sauran mutane mushrikai duk sai suka zo suka zauna kusa da alhajar dutsan wato hajar wato kusa da hajarul aswad wa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam wai suna so su zo su ga yanda sahabbai suka yi rauni yanda suke tafiya da kyar yanda duk sun rame sun yi kaza kamar yanda aka gaya musu dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce su dan a korewa mushrikai wancan tunanin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su an yarmulu thalathata ashwadin yace in kun zo za ku yi sassarfa sau uku wayamshu sannan za su yi tafiya ma bainar rukunaini tsakanin rukunil yamani da hajarul aswad liyara almushrikuna jaladahum dan mushrikai su ga irin kuzarin su da karfin su faqala almushrikuna haka ko akai sahabbai suna zuwa haka suna zuwa da kuzarin su suka zo kawai sai aga sun fara masa sarfa mutumin da aka ce zazzabi ya cinye shi ya rame yayi kaza yayi kaza aga yana zuwa shi da gudu ma ya fara kaga alamu ne na cewa har yanzu da karfin su da kuzarin su da haka sai mushrikai suka ce haula illazina za'amtum anna alhumma qad wahanatuhum wayannan fa sune mutanen da kuka ce mana zazzabi ya raunana su haula ajladu man kaza min kaza wa kaza wallahi mu yanda muka gansu wayannan mutanen sun fi karfi da kuzari fiye da kaza da kaza na fata gane kaman wannan yana so ana so a gaya maka cewa asalin sassarfar gata abinda yasa aka ce ayi sassarfar dan a gane cewa har yanzu musulmi suna cikin izza musulmi suna cikin ainihin karfi suna cikin ainihin karsashi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 1602 Imam Muslim hadisi na 1266 wa kana hadha fi umratil qada dama wannan abun ya faru ne a umra taramuwa fi sanati sabi'a wadda aka yi ta a shekara ta bakwai in kun tuna a shekara ta shida annabi ya fito da sahabbansa domin su yi umra din mushrikan maka suka hana wanda anan aka yi sulhu hudaybiya suka juya suka koma to shekara mai zagayowa shekara ta bakwai shine sai aka dawo domin yin umrar da ba a sami yi ba shekara da ta gabata walakinnar ramla sai dai sassarfar dhalla sunnatan ya riga ya zama sunna fil ashwadi thalathati alula a kewaye uku na farko faqad fa'alahu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sassarfa din a hajjin bankwana kaga kenan ba a iya umrar ramuwa kawai iya nan akai sassarfa ba wannan sai ta zama sunna ma duk lokacin da za a yi dawafi na aikin haji za a yi ta ko na umra to shine sai yake cewa a hajjin bankwana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sassarfar kama fi hadisi jabir radhiyallahu an kaman yanda yazo cikin hadisin jabir Allah ya kara masa yadda fara mala thalathan wa masha arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sassarfa sau uku ya kuma yi tafiya sau hudu wannan hadisin shi ba kaman ya riga ya gabata wa ibn umar radhiyallahu anhuma qala sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama thalathata ashwadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ainin wato sassarfa kewaye uku wa masha arba'an ya kuma yi tafiya sau hudu fil hajj wal umrati a hajj da umra wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1604 imam muslim hadisi na 1261 to waɗannan su ne abubuwa guda shida da malam yace suna da alaka da ainihin wato dawafi kuma ba a kawo su ba a cikin ainihin shi ita iziya din ko yawa akwai rashin hawa abun hawa akwai sumbantar hajar al-aswad da rungumar sa akwai rungumar rukunil yamani akwai addu'a da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sassarfa a kewaye ukun farko amma ga maza kawai mustahabbatu dawaf abu daga ba sai kuma mustahabbai a dawafi wa mustahabbatuhu kathiratun abubuwan da ake so a dawafi suna da yawa minha daga cikin su tarkul kathiri min qira'atil qur'an wai an so mutun ya bar karatun alqur'ani da yawa wato barin da yawa cikin karatun alqur'ani wa tarkul kalami sannan an so barin alkalam magana wa inshadu shi'r an so barin waƙe waƙe wa tarku shurbil ma an so barin shan ruwa illa li'adashin saboda kishi wal yukthiril garibu min ad-dawafi an so bako wanda ba dan gari ba ya yawaita yin dawafi fa innahu afdalu domin yawaita dawafin shi yafi falala fi haqqihi shi game da abin da ya shafe shi minar ruku'i sama da nafulfuli wato shi bako wanda ba dan gari ba ya yawaita dawafi yafi falala sama da ya yawaita nafila wa yustahabbu an so liman jalasa fil masjidi ga wanda ya zauna a cikin masallaci an ya tawajjaha ila alqiblati ya fuskanci alqibla wa tukrahu alqira'atu wat talbiyatu fihi sannan an karhanta yin karatu da kuma yin talbiya fihi ainihin wato a cikin sa to wannan su ne abubuwa kaman wanda malai ka da cewa musaban suna da yawa ma ya takaita ya wannan almasailu allati dhakaraha almusannifu rahimahullahu ta'ala masaila ijtihadiyatan ad-doktor yake cewa mas'alolin da malam mai iziya ya ambata Allah ya masa rahama anan mas'aloli ne na ijtihadi ba mas'aloli bane wa'anda nassi ya tabbatar da su a mas'aloli ne na ijtihadi takallama ahlul ilmi fiha wanda malamai ma abota ilimi sun tattauna akan su kullun kowane malami cikin malamai bi muqtada usulihi ya kalle su ne da irin usul dinsa ma'ana abinda asalin mazhabinsa ko ainihin usul da ka'idojin mazhabinsa suke tafiya akai amma al-iktharu min tilawati al-Qur'an to malam zai dauke su daya bayan daya sai ce amma game da mas'alar yawaita karatun al-Qur'ani da aka ce ba a so mai dawafi ya yawaita karatun al-Qur'ani ba yace to game da wannan mas'alar falam yaqifil bahithu ala ma yamna'uhu wato me yin wannan sharhi da bincike game da wannan mas'ala to bai tsayu ba akan wani dalili da ya hana haka an bayyana ma'ana ad-doktor ko professor Muhammad Mansur yace bai samu wani dalili da ya hana mai dawafi ya yawaita karatun alqur'ani ba shine ma'ana falam yaqifil bahithu mai wannan binciken bai tsayu ba alama yamna'uhu a bisa wani dalili da zai hana karatun alqur'ani ga mai dawafi balil qur'anu bal ma shi alqur'ani afdalu dhikri ai shine fiyayyen zikiri kuma an ce an yarda mai dawafi zai iya yin zikiri to ai babu fiyayyen zikiri sama da alqur'ani wa dawafu shi kuma dawafin nan inna ma ju'ila an sanya shi ne kawai li iqamati dhikrillahi dan a tsaida ambatan Allah to kuma alqur'ani nan ambatan Allah ne fa qawluhu fi akhirihi dan haka fadin mai iziya a ƙarshen magana sa da yace wa tukrahul qira'atu an karhanta yin karatu mimma la a'lamu dalilahu wannan yana daga cikin abinda ban san dalilin malam ba akan wannan ban san abinda malam ya dogara da shi ba akan karhanta yin karatu ga mai dawafi an gane wannan da kaga kenan tunda babu dalili kenan an yadda mai dawafi yayi zikiri lokacin da yake dawafi to kuma alqur'ani afdalu dhikr kenan yana halatta har karatun alqur'ani an gane wannan shi yasa kaga cikin mas'alolin da suke da alaka da dawafi ai mun karanta cewa ana yana iya yin karatun alqur'ani a boye mafhum amma yake cewa wa ammal kalamu amma game da alkalamu magana allazi la tad'ul hajatu ilayhi wanda babu bukatar yin sa amma game da magana ko surutu wanda babu bukatar yin ta wa kadhalika inshadu shi'r haka ma rera waka bala shakka wannan ko shakka babu annal mustahabba tarku abinda aka fi so shine barin wannan lokacin da mutum yake dawafi in babu bukatar yin surutu ko magana to bai kamata mutum yayi ba an so mutum ya kare yin surutu sannan haka waka wannan kam lalle an so in babu bukatar da za ta sa a yi magana din to an so mai dawafi kada yayi magana kuma kada yayi waka wa amma shurbul ma amma game da shan ruwa shi ma malai yace wai an so mai dawafi ya bar shan ruwa sai dai in yana jin kishirwa to shine nan ma malai yake cewa amma shurbul ma amma game da shan ruwa fazahiru zancen da yafi fitowa fili yafi bayyana jawazuhu halaccin shan ruwa ga mai dawafi wa adamu karahiyatihi da kuma rashin karhancin shan ruwansa falam yu'addi ma lam yu'addi ila al-khuruji min al-maqab matikar dai shan ruwan ba zai kai shi zuwa ga ficewa daga gurin dawafi ba wanda kuma galibi za ga yanzu wurin shan ruwan anan dai cikin kewayen inda dawafin yake wurin dawafin anan ake shan ruwan ma'ana matikar dai ba waje zai fita daga gurin da yake dawafin zai bar shi yaje neman yaje ya sha ruwa din ba babu laifi fa in addisha da'ifu idan mai dawafi ya ji kishi wahtaja ila al-khuruji kuma ya buƙatu zuwa ga fita daga wajen dawafin li shurbihi dan ya sha ruwa fala haraja alaihi babu wani laifi a kansa an gane ko tunda aiki mutun yake kuma gurin yawanci akwai zafi da haka kan mutun yana kewayawa sai ya ji kishirwa ya ji gumi sai ya ji yana buƙatar ya sha ruwa babu laifi ya tsaya ya sha ruwa amma kishirwar ta kama shi sosai ya zama gurin dawafin babu ruwan to zai iya fita koda daga gurin dawafin ne ya je ya sha ruwa ya dawo wa yubna ala ma sabaqa li adami al-mani'i za a gina hukunci ne akan wannan bisa ga abin da ya gabata na bayani li adamil mani'i saboda rashin wani dalili da ya hana malam kawai ya faɗa amma babu wani dalili da ya hana mai dawafi ya sha ruwa lokacin da yake dawafi ina fata an gane shi yasa kamar yanda malam ya faɗa tun a farko cewa waɗannan mas'aloli ne ijtihadiyya wanda malamai sun tattauna akan su wallahu a'lam wastihbabu ishtigalil garibi bit tawafi duna salati amma game da mustahabbancin shagaltuwar bako da yawaita dawafi ba sallan nafila ba mabaniyun wannan kuma an gina wannan mustahabbancin ne ala annahu yafutuhu akan cewa wai dawafin fa zai kufce wa mutum bi audatihi ila baladihi da zare ya dawo garin su ba shi ba dawafi ba inda ake yin dawafi sai a can to da zarar mutum ya buro can kuma dawafi ya riga ya bashi wa illa in ba haka ba fa inna salata fi zatiha ai ita salla a karan kanta afdalu min ad-dawafi ai ta fi dawafi falala na fata an gane to amma abin da yasa ake so shi ba koyaye yawaita dawafin saboda can ne kawai ake dawafi a duniya duk inda mutun yake ko zai iya yin sallah amma dawafi sai an je can wa qad su'ila al-allamatu shaykh Abdul Aziz bin Baz an tambayi al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah hal al-afdalu tikraru dawafi am at-tadawwi bi salatin tambayar da aka yi wa Sheikh bin Baz shin yawan maimaita dawafi shi yafi falala ko kuma yawaita sallar nafila idan mutum yaje aikin haji gashi a dakin Ka'aba ya yawaita dawafi shi yafi falala ko ya yawaita sallar nafila fa ajaba sai Sheikh bin Baz ya bada amsa fi tafdili bainahuma khilafun yace game da pipi ko wato at-tafdil pipitawa tsakanin su akwai sabanin malamai game da abin da ya shafi wanne yafi falala tsakanin yawaita dawafi da yawaita nafulfuli to akwai sabani lakinna al-aula sai dai abin da yafi an yajma'a bainal amraini mahajjaci ko mai dawafi ya hada al'amuran guda biyu fa yukthiru min as-salati wa dawaf ya yawaita sallan nafilar ya yawaita dawafin hatta yajma'a bainal khairaini har ya samu hada tsakanin al-khairan guda biyu wannan shine abinda shi ai bin ba zai ke gani yana ganin kawai in mutun yayi dawafi sai kuma yaje ya nafulfuli in yayi nafulfuli yaje ya dan gaji sai ya dawo ya ci gaba da dawafi in yayi dawafi yaje kafafuwansa sun gaji yana son ya huta sai ya dawo ya ci gaba da nafulfuli ya hada tsakanin alherin da zai samu a sallan nafila da kuma alherin da zai samu a dawafi wannan shine yafi wa ba'dul ulama wani cikin malamai shi kuma faddala dawafa ya fifita dawafi a falala yana ganin dawafi yafi falala fi haqqil guraba ga baki wayanda ba yan kasa ba li'annahum la yajiduna al-ka'bata fi buldanihim domin wai ba za su iya samun ka'aba ba a garuruwan su dan haka a cikin malamai ko wanda yake ganin gaskiya ya yawaita dawafi ya wato mai mahajjaci ya yawaita dawafi to yafi falala sama da yawaita sallar nafila saboda Ka'aba a can kawai take ba a samun ta a wani guri in ba can ba fasta habba da haka shi wannan malamin sai ya so an yi kuthiru min ad-dawafi si yawaita dawafi ma damu bi makkata matakar suna garin makka wa qaumun wasu malaman kuma faddalu salata su kuma suka ce a sallar nafila tafi falala li'annaha afdalu min ad-dawab suka ce domin sallan nafila ko sallah tafi dawafi falala fal afdalu abinda daidai yafi falala wal aula wanda yafi dacewa fi ma ara cikin abinda nake gani an yukthira min hadha wa yukthira min hadha mutun ya yawaita dawafi kuma ya yawaita nafila wa in kana ghariban koda ko bako ne hatta la yafutu fadlu ahadihima dan kada falalar ɗaya daga cikin su ya kufce masa yusahimu fi hadha wa fi hadha yusahimu fi hadha yayi tarayya cikin yin dawafin wa fi hadha ya kuma yi tarayya cikin ainin nafulfuli tare da masu nafila yayi tarayya a cikin wato yayi tarayya a dawafi tare da masu dawafi yayi tarayya da na a cikin nafila ga masu yin nafila kaga ya hada duka guda biyun kenan ka koma cikin majmu'u ka koma cikin kai fatawa ta Sheikhul Sheikh bin Abdul Aziz bin Baz a site din sa na fiqhu.islammessage.com wannan ka koma wannan site din zaka ga wannan fatawar da ainihin wato Sheikh bin Baz ya bayar game da wanne yafi falala yawaita dawafi ko yawaita nafulfuli to abinda dai yafi shine a mutun ya hada duka guda biyun ko wa nadaran li kathrati al-izdiham fil waqatil hadir sai malai yace amma kuma duba da yawan cinkoso da yawan ainihin wato izdiham cincirun dan jama'a fil waqatil hadir a wannan zamanin namu yanzu ko aikin haji na bana mutun nawa ne suka hau arfa miliyan nawa ne miliyan 2 da rabi to kaga mutum miliyan 2 da rabi a lokaci guda za a samu izdiham ko za a samu cincirundo musamman lokutan da ake kaman dawaful abin nan dawaful ifada wanda galibi za ka ga duk kowa yakan in banda wayanda suke ta'khiri su zauna a Mina galibi za ka ga duk ana dawowa yin shi lokaci guda da haka za ka ga cewa akwai wato kasratul izdiham wato yawan cinkoso da ainihin wato da ake samu fil waqtil hadir a wannan lokacin namu wal hajatu ila taysir kuma akwai buƙatar sauƙaƙawa mutane fal afdalu to sai a ce wa mutane yanzu abin da yafi falala takhliyatul maqab a baggurin dawafi liman yu'adduna dawafal wajib ga waɗanda za su yi dawafi da wajibi kenan sai mutun ya koma ya ta nafulfuli ina fata an gane kun fahimci wannan maganar abinda malai yake magana shine kun ji tattaunawa da muka yi wanne yafi falala shine mutun ya hada guda biyu ya yawaita dawafi ya yawaita nafulfuli ko to sai malai yace amma duba da irin wannan lokaci namu ana samun mahajjata da yawa suna zuwa aikin haji daga sassa daban-daban na duniya kaman bana an samu mutum miliyan 2 da rabi wannan lokaci zai gaba an ci miliyan 3 ko miliyan 4 ko wani abu mai kama da haka to duba da irin cincirundo da cinkoso da cushewa kai ka riga kai dawafinka na wajibi kuma ka zo ka dinga kwadayin sai ka shiga kayan nafila to kai ma zaka taimaka wajen sake samun turmutsetseniya da cinkoso to a irin wannan zai fi kyau ka hakura ka koma gefe tunda ka riga ka gama dawafinka na wajibi ka bar masu dawafin wajibi su ci gaba da yin dawafin su kai kuma ka koma ka ci gaba da nafila ina fata an gane wa qad su'ila fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen an tambaye a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah halil afdalu lil hujjaj shin abinda yafi falala ga mahajjata tikraru dawafi bil baiti shine su yawaita dawafi wato maimaita dawafi a dakin Ka'aba wannan shine abinda yafi falala ga mahajjata fa ajaba sai Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi yake cewa yake bada amsa yace la tukarrir dawafa bil baiti kada ka maimaita dawafi a dakin Ka'aba wada'id dawafa ka bar yin dawafin ko ka bar dawafin lil mu'tamirina ga masu yin umra wal hujjaj da mahajjata alladhina lam yuhillu min ihramihim wanda su basu warware haramansu ba an gane ko yanzu akwai wanda su ba su warware haramansu ba kokari suke su shiga gurin su dawafin su na wajibi kai kuma ka riga su zuwa ka gama dawafinka na wajibi ka warware to kar ka shiga cikin su ka takura musu a sake samun izdiham cincirundo da cinkoso sakamakon ire-irenka da ku kun riga kun sauke naku na wajibi kuka sake dawowa kuka shiga cikin su to sai ga an samu damuwa sosai to a irin wannan sai Sheikh Uthaymeen ya bada fatawar cewa zai fi dacewa duk wanda ya gama dawafinsa na wajibi ya kyale su kuma waɗanda yanzu za su zo su yi shi su zo su yi fa in qala al insanu idan mutum yace mad dalilu ya ga mutum gashi ga dakin Ka'aba kuma a ce ba zai yawaita dawafi ba to me kenan aka yi me ye hujja ko dalilin da za a ce mutum ba zai yawaita dawafi ba ya janye ya barwa masu dawafi na wajibi shine sai malai yace fa in qala al insanu idan mutum ya ce mad dalilu menene dalili kulna sai mu ce ad-dalilu sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam dalilin shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makkata domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso makka hajjan hajjatul wada wato domin ya zo yayi hajjin ban kwana an fahimta annabi ya zo garin makka hajjan yayi aikin haji hajjatul wada hajjin ban kwana kadima ya zo cikin garin makka fil yawmin rabi' wato min dhil hijja hudu ga watan dhul hijja wa baqiya qabla al khuruj ila minan arba'atu ayyam kaga kwana hudu ne suka rage al hazai su fita zuwa mina tunda ana fita mina ne yawmut tarwiya yaushe ne yawmut tarwiya 8 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin makka hudu ga wata saura kwana nawa a fita mina saura kwana hudu an bayyana walam yadub amma da annabi ya shigo bai yi dawafi ba illa thalatha marratin faqat sai sau uku kawai har annabi ya gama aikin hajjin sallallahu alaihi wasallam ya koma madina dawafi uku kawai yayi dawaful qudum yayi dawaful qudum awwala ma qadima farkon isowarsa sai dawaful qudum wa dawaful ifadati sanan ya dawo yayi dawaful ifada yawmal eid ranar eid wa dawaful wada ya kuma dawo waye dawafin ban kwana hina safara lokacin da zai tafi fakat kawai waɗannan su ne dawafin da yi kaga da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a zo a yawaita dawafi to da za a samu bayan annabi yayi dawafil qudum kafin a fita yawmu tarwiya ai akwai kwana hudu da sai a samu ranar 5 ga wata yazo yayi dawafi 6 ga wata yayi dawafi 7 ga wata yayi dawafi amma tunda yayi dawafil qudum bai sake dawowa dakin Ka'aba da sunan yin dawafi ba sai ainihin wato ranar 10 ga watan Zulhijja bayan an yi arfa 9 ga wata an yi ainihin wato abin nan jifa ranar 10 ga wata yayi aski yayi hadaya sai kuma yayi dawo yayi dawaful ifada to tunda yayi dawaful ifada bai sake dawowa yayi dawafi ba sai da zai bar garin Makka ya koma Madina yayi dawo yayi dawaful wada shikenan wannan ita ce hujjar shine hujjar Sheikh Uthaymeen cewa in ka riga ka sauke waɗannan guda uku to kai hakuri musamman a wannan zamanin duba da yanda alhazai suke taruwa sosai daga sassa daban-daban na duniya suna zuwa suna sauke farali to kai kai hakuri in kai wannan sai ka janye ka bar su su ma su sauke wajibin su ma dafa ghaira hada annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi dawafi banban da waɗannan guda uku wa idza lam yakun dafa idan ya zamto annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi dawafi ba ghaira thalathata aduwfatin ghaira thalathata aduwfatin in banda waɗannan dawafin guda uku kulna falana fihi uswa kaga kenan muna da kyakkyawan koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana zuwa kai dawafil qudum sai ka koma kai zaman ka in ka gama dawafil qudum sai kuma ainihin wato sai ka dawo ranar ainihin wato da za a yi dawaful ifada sai kai dawaful ifada daga nan kuma sai ka hakura sai zaka dawo garin ku sai ka je kai dawafin bankwana an gane ko wala siyama fi auqatina hadhihi mala yace musamman a irin waɗannan lokutan namu zihamun shadidun akwai cinkoso mai tsanani wal insanu yu'addi dawafa dan haka mutum yana kokarin yin dawafin sa wa ka'annahu yudaridul mauta amma ji yake kaman zai mutu saboda a hakan ma za ka amatsa mutun a takure mutun wani lokaci numfashi ya dauke wani lokaci kaza yace na wajibin ma sai mutun yaji kaman zai mutu fada il matsafa dan haka ka bar gurin dawafi li ahli dawafi ga waɗanda su ba su yi dawafin da kai waɗancan guda uku ba su su zo su wata dawwa bima shi'ita in yaso wata dawwa bima shi'ita sai kai ta dawwa in abinda kaso min as-salati na sallah wa dhikri da dhikri wa du'a'i da addu'a wa qira'ati al-qur'ani da karatun al-qur'ani wa ghairi zalika da wannan haka ka koma cikin fatawa ta al-sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen min al-mawqi' as-sabiq daga wancan site din wanda ya gabata fiqh.islammessage.com in ka shi ma zaka ga wannan fatawar an ce lokaci yayi sai mu tsaya amma ma zakarul musallin ko mas'ala ta fito ai ko to abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.